wani tashin bam ya halaka akalla jami'an tsaron farin kaya na civil defense guda 7 a jihar Niger dake arewacin Nigeria. Rahotanni dai sun nuna cewa wasu bama-bamai ne da ake zaton yan kungiyar Boko Haram ne suka binne akan hanya a yankin Galadiman Kogo ta karamar hukumar Shiroro, yayin da su kuma jami'an tsaron dake kan hanyar su ta zuwa garin na Galadiman Kogo domin kai dauki a sakamakon harin da yan bindiga suka kai masu tun a ranar Lahadin nan da ta gabata. Wani mazaunin garin Erana mai iyaka da garin na Galadiman Kogo da ya nemi a saka sunansa yayi karin haske ta wayar salula.
Sun zo sun dinga samun gidajen mutane wuta, sun daddasa bama-bamai a cikin gari, wanda da safiyar nan ma har jami'an tsaro da suke bakin damɗin Shiroro yi kokari su kawo ɗauki. To ko da suka zo a cikin iko Allah, akwai motocin sojoji guda 2 da na civil defense guda 1. Allah ya kiyaye, na sojojin sun tsallake su, na civil defense ɗin suka taka bomb ya tashi ya watsar da su ya kashe mutum 7 cikin jami'an tsaro.
Cikin jami'an tsaro ne na
a cikin civil defense, motor civil defense su ne gaba daya da suke su. Allah ya kaddara sojojin sun tsallake su, civil defense suke bai sai ya tashi da su, da haka ya kashe mutum 7 a cikin su.
To suwa suka sa bomb din?
Yan Boko Haram ne.
To yanzu wani hali wurin yake ciki ne?
A wuri yana ciki, ana cikin dimuwa, wanda gaba daya hanyar ba mai bi.
Kokarin jin ta bakin rundunar tsaron farin kaya ta civil defense din a jihar Niger ya ci tura. To amma tuni rundunar yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Mr. Mande Bala Kuryas shine kwamishinan yan sanda na jihar Niger.
Su civil defense ba safe nan suka ji labarin, suna wakilai suke domin su bada security a wajen, sai gashi suka samu wannan damu.
Na'am, to yanzu wani hali wurin yake?
To yanzu mun haɗa da ma'aika yan sanda POD, wato masu aiki da bomabomai, je su ga yadda za su diffusing sura da gawa ba tare da wani damuwa kuma ba.
Kawa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga gwamnatin jihar Niger. To amma ga abin da kwamishinan ƙananan hukumomi da masarautu da kuma tsaron cikin gida na jihar Niger, Mr. Emmanuel Umar, ke cewa a ranar Lahadin nan akan ƙoƙarin su na yaƙi da waɗannan ƴan bindiga da suka addabi jihar Niger.
Muna umaru ku mutane, su ma ƴan community ɗin, cewa su build resilience. Ba za mu samu cin nasara ba sai da su. Waɗannan bindiga ɗin suna son su canja mana rayuwarmu ne. So da mu da su za mu haɗa kai, mu haɗa ƙarfi da ƙarfi, mu gan cewa mun kai ga nasara.
Wannan hari na tashin bam dai tamkar wata ƙarin hujja ce da ke tabbatar da cewa mayakan Boko Haram ɗin sun mamaye madatsar ruwa na Shiroro, ɗaya daga cikin tashoshi 3 da ke samar da hasken lantarki a Najeriya, har ma da wani ɓangare na ƙasar Nijar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.